والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا همة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بايعك ما سكلم ده سوراروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ngodewa Allah tabaaraka wa ta'ala da ya bamu ikon haduwa a wannan lokaci mai albarka wanda zan yi wani dan tsokaci kadan akan abubuwan da suke faruwa a wannan sati da yawa mutane suna daukan wasu bidiyoyi na wasu daga cikin muta'assibun a cikin addini wanda suka yi magana akan professor الإمام الشيخ إبراهيم أحمد مقري حفظه الله ورعاه نأيب تاوى سبو دا وسو مغنغنو دا سكت أوكا سكا فهمتز أيد سكا فهمتا تو أما نازا إبازن يردي غا كوة نموتن أيبا دليلي ديسا بازن يردي وكوة دا غسكين سبا شيني فروفيسو الشيخ إبراهيم أحمد مقري babban aikin da ya sanya a gaba wanda shine alhadaf al-asasi nashi na rayuwa shine haduwar al'ummar annabi Muhammad babu abin da yake damun professor Sheikh Ibrahim Ahmad Makari kamar rarrabuwa wanda take bayuwa zuwa ga kin juna bai ki sabani ba saboda shi malami ne ayya san sabani to amma yana kula da la dubban sabani dan ka saba da mutum ba dalili bane ne ya zama abokin gabarka ko abokin yakin ka musamman dan uwanka musulmi babbar tutar da yake riko da ita yake kira zuwa gare ta shine haduwar kawunan al'ummar musulmi a bangaren mu ya mu musulmi sannan tutar zaman lafiya da girmama juna a matsayin yan kasa ko da ba da musulmi bane a zauna lafiya kar ayi fada dan an bambanta addini mu ko musulmi mu so junanmu wannan shine babban tutar da professor Sheikh Ibrahim Ahmad Makari yake rike da ita mutane masu san haduwar kan al'ummar musulmi mutane masu san zaman lafiya sun fahimci da awar professor wadanda ba sa san al'ummar musulmi su hadu wadanda ba sa san a zauna lafiya su ne koyaushe babu abin da suke fata kamar su ga kwanciyar shi da kasawar shi da rugujewar shi dan haka wannan tasa duk mutumin da zai fito ya zage shi duk mutumin da zai fito ya aibata shi mu ba za mu fito mu mai da masa raddi ba mu ba za mu fito mu zage shi ba dalili mun san cewa shi mai wannan zage zagen bai fahimci sakon da professor Sheikh Ibrahim Ahmad Makari yake son isarwa ba daya kenan ko kuma ya fahimta baya buƙatar ga al'ummar musulmi sun hada kai baya buƙatar ga 'yan Najeriya sun zauna lafiya to wanda yake da wannan tunanikan guda biyu ko dai bai fahimci da'awar shi da sakon shi cikin al'umma ba ko kuma a'a ya fahimta ma baya son al'ummar musulmi su hada kai kullun abin da yafi sha'awa shine yaki shine fada shine aibatawa shine raddi to wannan bazai so Ibrahim bazai so da'awar professor Sheikh Ibrahim Ahmad Makari ba wanda baya son zaman lafiyar kasa bazai so da'awan shi ba to idan har wani ya fito ya rika zage zage ya aibata shi mu a matsayin waziran professor Sheikh Ibrahim Ahmad Makari wadanda muke rike tutar da ya damka a hannunmu na haduwar kan al'ummar musulmi da kuma zaman lafiyar kasa in muka zo mu da muke kira zuwa ga wannan karkashin jagorancin Maulana Professor Ibrahim Makari radiyallahu anhu rahimahullah wa hafizahullah mu da muke riko da wannan tutar ta da'awa zuwa ga dukkan musulmi ya zo mu hada kai duk dan kasa ya zo mu zauna lafiya sai aka ji wani ya zagi jagoran mu mun fito mun rama ashe mu ma ba mu rike tutar yadda ya kamata ba dan haka ƴan uwa ku yi hakuri ba wanda zamu yi waraddi a cikin masu zagin shi illa iyaka idan mai zagi yayi zagi sai mu dauko wannan maganar ta Maulana Professor Sheikh Ibrahim Ahmad Maqdi Hafizahullah mu kunna mu kowa ya gani ga ta nan zan sanya ta abin da yake cewa ahlus sunna yan dariqa alhamdulillah amma babu abin da muke wa da'awar isma sai musulunci muna san dukkan musulmai koda suna kin mu wannan matakin yana da wahala amma mun ji mun gani muna roƙon Allah ya nuna mana musulunci ya zama mafi soyuwa a zakatan al'umma fiye da kungiyoyinsu sharhi akan abin da Maulana yake faɗa yana nufin shi'a aqida ahlus sunna wal jama'a ne ba mu'tazili bane ba rafidi bane ba shi'i bane yana a bisa aqidar imamu ahlus sunnati wal jama'a abul hasan al-ash'ari Allah ya kara masa yarda wannan ita ce aqidar Maulana Professor duk abinda aka ce wannan aqidar ash'aira ce 100% 100% yana kai asluki shi dan dariqa Shehu Tijjani ne don haka sai ya godewa Allah samun kanshi a cikin ash'aira ya godewa Allah samun kanshi a cikin yan dariqa ba bai ba kokarin shi bane Allah ne yayi mar to dan haka sai yake godewa Allah sai ce amma dan ya danganta kanshi ko ya bi mazhabi a aqida ya bi makarantar Abul Hasan al-Ash'ari a dariqa ya bi makarantar Shehu Tijjani radiyallahu anhuma to fa wannan bai sanya ba ya dangana da waɗannan sunaye guda biyu ya hakura da sunan shi na musulmi a'a har yanzu babban sunan da yake kira zuwa gare shi yake amsawa kuma yake san shi fiye da kowane suna shine musulmi dan shine sunan da Allah tabaaraka wa ta'ala ya rada mana akan harshen Annabi Ibrahim millatu abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wannan ita ce hanyar kakanku babanku Annabi Ibrahim kuma Annabi Ibrahim shi ambace mu musulmi dan haka dangan kasancewa shi ahlus sunna ba ash'ari kasancewa shi dan dariqa har yanzu yana nan yana ji wancan sunan da ya fito daga bakin Annabi Ibrahim shine sunan da yafi isar masa yafi so a kira shi da shi fiye da kowane suna dan haka sai yace muna san dukkan musulmai koda suna kin mu zagin shin yana san su mu ma muna san su abinda muke so Allah tabaaraka wa ta'ala ya fahimtar da su abinda ya fahimtar da mu na haduwar kan musulmi ya fahimtar da su abinda ya fahimtar da mu na zaman lafiyan kasa dan haka sai yace muna san dukkan musulmi koda suna kin mu wannan matakin yana da wahala kuma dukkan mu mun sani kamar da ya faɗa mataki ne mai wahala domin mutumin da zai fito ya zage ka amma ka ce kana san shi yace maka munafiki kace kana san shi yace maka zindiki kace kana san shi yace maka mai goyawa ta'addanci wannan zindikai baya kace kana san shi me nufin ka da sharri yace kace kana san shi yana da wahala in bai da wahala kai ku gwada ka ji mutum nawa ya zage ka amma sai ka ji kai baka iya ramawa kana san shi mutum nawa ne sai ka da sharri ka nufe shi da alkhairi mataki ne mai wahala amma mataki ne na siddiqai dan haka sai ce matakin yana da wahala amma mun ji mun gani dan haka ba za mu raddanci kowa cikin abin da yake faɗa ba duk wanda zai faɗi magana koda ya zage mu ya zage jagoran mu muna san shi dan me muna bin shi dai da zuwa ga wani alkhairin da shi bai isa zuwa gare shi ba shine alkhairin haduwar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Maulana Professor ce muna roƙon Allah ya nuna mana musulunci ya zama mafi soyuwa a zakatan al'umma fiye da kungiyoyinsu ma'ana ya zama dukkan musulmi yana ji a ran shi a kira shi musulmi ya fiye masa da a kira shi kowane irin suna abin da ke cikin wannan sakon shi ne idan har ka ji kungiyarka ta fiye maka musulunci to fa wannan zai sanya a shirye kake ka cuci al'ummar manzon Allah duk da yana la ilaha illallah muhammadur rasulullah kawai dan ya fita da kungiyarka ka ga an yi kuskure musulmi ne dan dariqa tunda kai baka dariqa zaka halatta jinin shi zaka halatta mutuncin shi zaka halatta komai nashi na cin mutunci saboda wai baya kungiyar ka amma fa yana da shi yana bin Annabi Muhammad ko baya bin malamin ka ko da baya bin malamin ka kun saba a malami amma fa yana bin Annabi Muhammad to idan ku har ya zama na bin shi da Annabi Muhammad bai kubutar da shi daga sharrin ka ba sai in yazo ya bi malamin ka kenan a fahimta ka da malamin ka da Annabi Muhammad wa kasa a gaba ai da ya kamata a ce ko da ya bi malamin ka in ya saba da Annabi Muhammad ku saba da shi amma ba ya bi Annabi Muhammad ba amma dan ya saba da malamin ka har yanzu kana kin shi to shine ma'anar shi Allah ya kai mu lokacin da al'ummar musulmi za su ji musulunci ne yafi soyuwa a zakatun su fiye da kungiyoyin su dan haka masu zage-zage da masu aibatawa muna isar muku da sakon cewa muna son ku sannan muna kira ga duk mutumin da yake so yau kuma wannan kiran ba ana nufin dan izala ya bar izala shi bai zo dariƙa ba ana nufin dan shi ya bar shi a shi bai zo dariƙa a'a mu muna dariƙan mu abinda muka bambanta shine dan kana izala kake ba ka san mu muna dariƙa mu muna son ka dinda kai da izalan naka kana kin mu dan kana shi'a mu muna dariƙa kai shi'a kake yi shi yasa kake kin mu to mu muna son ka dinda kai da shi'ar taka kana kin mu dan kai ba salafi ne eh ba salafiyancin bane mu muna son ka da kai da salafiyancin naka mu ka bar mu a dariƙan mu bai zama dalili ba tunda dai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to allahun da kai imani da shi ka kadaita Muhammadin da kai imani da shi ka gaskata manzancin shi ya isa ya sa mu ji muna son ka ya isa ya sa mu ji muna son ka dan haka duk mutumin da yake son haduwar al'ummar Annabi Muhammad yake son zaman lafiyar kasa to muna tare mutumin da yake kin ba abin da yake so kamar ya ga al'ummar manzo Allah ta wargaje ta rabu ta ki juna kullum banda zagin juna kullum banda aibata juna kullum banda jifar juna da muyagun aqidu wadanda kila ma masu aqidin bari ai ne daga wannan abin da ake jifar su din ba abin da ka iya to muna fatan Allah ya warkar da kai daga cutar da ke damun ka mu dai shi'ar din mu shine muna son dukkan musulmi koda suna kin mu wannan shine shi'ar din mu muna son dukkan musulmi koda suna kin mu wannan shine shi'ar din mu amma kuma hakan ba zai barrara cewa kuma idan mun ga kuskure wanda ya saba da koyarwar Annabi Muhammad munabbahar to kuma zamu nabbahar cikin adalci ina nufin tambihin da zamu cikin adalci yanda zamu ga kuskure a cikin salafiyya mu ce abu kaza kuskure ne mu ga kuskure a cikin shi'a mu ce abu kaza kuskure ne muga kuskure a cikin izala mu ce abu kaza kuskure ne haka in muka kuskure a cikin mutanen mu na dariqa zamu fito mu ce kuskure ne abinda ke gaban mu shine gaskiya wanda ya tafi akan layin gaskiya to muna tare wanda ya baude wa gaskiya ba ruwan mu daga wace firka ya fito cikin mutanen mu ne ko cikin masu zagin mu ne zamu yi gyara akan wannan kuskuren mu ma in an ga namu a gyara mu ma in an ga namu a gyara kuma hannu biyu zamu anshi duk gyaran da akai mana walau wannan gyaran ya fito daga masoyi walau ya fito daga maki kai walau zalintar mu akai shehun mu shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace idan mutun ya jefe ka da wani abu yace ya aibata ka da wani aibi sai ce to yadda ake yi ko ma waye ko mazo ne ko maki kar ka kalli waye yayi jifar aibin kai kalli abin da aka lakkana maka aka wato alakanta maka din aka ce kai ka kalla shi Ibrahim yace idan ka kalle shi abin sai kaga daga sai abin nan da aka aibata ka da shi kana yi sai ka gode ma wanda ya aibata ka da wannan sai ka gyara kuskuren idan kuma kaga wannan abin da ya aibata ka da shi ba ka yi sai ka gode wa Allah da ya kubutar da kai daga wannan aibin shi kuma wancan sai ka bar shi da Allah dan haka ko da makiyin mu ya jefe mu da aibi ya ce mana kaza za mu tsaya mu kalli abin da ya tuhume mu da shi muna da shi idan muna da shi sai mu gyara idan kuma ba mu da shi sai mu bar wancan da Allah mun san wannan yana cikin shiraru ibadillah almasha'una bin namima almufarriquna bainal ahibba albaghuna lilbura'a alanata shikenan tunda addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi sharri ne a cikin bayi to wani raddi zamu mai wanda ya wuce wannan duk abin da zamu faɗa ya kai raddin da manzon Allah ya yi mar idan ya jefe mu da abin da ban mu yi ba sai muka samu ya kamata mu raddi to amma cin kan mu raddi manzo Allah yayi masa raddi yace masa wannan fa shine sharri a bayan Allah to na raddi zamu yi bayan wannan dan haka wannan shine takaitaccen sakona duk musulmi muna san shi koda yana kin mu wannan shine shi'ar din mu muna san dukkan musulmi koda yana kin mu masu zagin Maulana Professor Sheikh Ibrahim Ahmad Makari ga fili ga Maidoki kuna kin shi to shi yana san ku kuna zagin shi shi yana nema muku gafara kuna shirya masa makirci shi yana muku fata alkhairi an turo mun bidiyoyi da yawa na mutane masu zagin shi masu sun kasa kama suna amma suna ta kwatantawa wani ma har kama suna yayi zagi sai da ya kama suna so 10 a cikin dan takaitaccen kilif wani 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 Allahu akbar kai ma muna sanka da kai zage zagin kai ma muna sanka za ko mu duba abin da kake tuhumar maulanmu da shi shin haka ne abin da ake tuhumar shi da shin haka ne sai mu gyara abin da ake tuhumar da shi ba haka bane to ba za mu ma radiyo manzo Allah ya ma radiya ce kai ne mafi sharrin bayi a cikin halitta shararu ibadillah almashauna bin namima almufarriquna bainal ahibba albaghuna lilburaa ilanata zan maimaita taken mu da shi'arin mu wanda maulanmu professor sheikh ibrahim ahmad makari yake akai shine muna san dukkan musulmi koda yana kinmu kuma wallahi wallahi wannan abin da maulana ya rubuta a shafin shi ko aka rubuta a madadin shi wallahi wannan shine har a cikin zuciyar shi ni munir alhamdulillah rabbil alamin bazan ce ina cikin waziran maulana professor buban isa ba amma dai zan iya cewa ina cikin mutane daidai ku haka na kusa da shi wanda idan na bada shaida akan shi za a iya ansa in dai akwai insafi in na faɗi magana akan shi za a iya ansa kuma wallahi alazim har yanzu a cikin abin da nake faɗa akan maulana ban taba yin mubalaga ba ban taba daukan kuma in ta'assubanci yasa in shiga halin da Allah ya zargi shu'ara da shi ba ko wa shu'ara yatba'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wallahi har yanzu ban yi ƙari a cikin abin da nake faɗa akan shi balaga ba ina faɗin gaskiyar abin da na sani akan shi ne Allah ya saka masa da alkhairi wallahi yana san dukkan musulmi kuma wallahi har yanzu ba yadda tunani a ran shi na yayi wanda ya cutar da shi ina mai tabbatar ma yau da zaka cutar da shi ƙarshen cutarwa da ya ƙarshe ka dawo ƙarƙashin shi ya samu saitara a kanka wallahi zai fada maka abinda manzon Allah ya fada mutanen Makka a fatahu Makkata idhabu wa antum mutlaqa wallahi shine falsafar mu ta rayuwa muna san dukkan musulmi koda suna kin mu dan haka masu zagin Maulana Professor muna san ku kuma abinda dai muke muku fata Allah ya sa ku fahimci alkhairi da jin dadi dake cikin haduwar kan al'ummar musulmi kowa ya tsaya a aqidar shi kowa ya tsaya a mazhabar shi kowa ya tsaya a kungiyar shi amma dukkan mu babbar rumfa ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta hada mu sannan muna wa kowa fatan ya san dadi na zaman lafiya kowa ya tsaya a addinin shi kowa ya tsaya a yankin shi a Najeriya kowa ya tsaya a jahar da ya fito kowa ya tsaya a kabilar da yake kowa ya tsaya a sana'ar da yake ina nufin rikicin makiyaya da manoma da ake yi kaga sana'a ce take jawo fadan to muna fata kowa ya tsaya inda yake amma kar ya cutar da wani saboda ba yankin su daya ba kar ya cutar da wani saboda ba addinin su daya ba kar ya cutar da wani saboda ba sana'an su daya ba kar ya cutar da wani saboda ba jahan su daya ba kar ya cutar da wani saboda sun bambanta a wani abu ka rike abin da yake naka ka bar ni in rike abin da yake nawa mu zauna lafiya mutu da ad-daulatul madaniyya wanda sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya assasa azuwan shi madina farkon hijira ya iske akwai yahudu akwai nasara ga musulmi ya zama shine jagoran wannan daular da ya shirya mata kundin zamantakewa yahudi yayi yahudancin shi nasara yayi nasarancin shi musulmi yayi musuluncin shi amma tsaron kasa da zaman lafiyan kasa namu ne gaba daya haka manzon Allah ya tsara daular shi to mai bin sunnar manzon Allah ya koyi wannan ba dalili bane dan ina musulmi kana kirista inje in sa bomb an kashe ka kuma wannan bai kuma sarayar da da'awar da zamu yi ba ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana zamu ci gaba da kiran mutane zuwa ga addinin Allah amma ba da bomb ba ba da mummunar dabi'a ba a'a in muka zo masu mummunar dabi'a da kaushin hali waɗanda muke so ma su zo kusa da mu ba za su zo ba na tare da mu ma za su gudu su bar mu فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله dan haka kar mu zo masu kaushin hali dan idan muka zo masu kaushin hali ba wai na nesa yazo ba na jikin mu ma zai tafi godewa Allah da ya bamu wannan jagora a daidai lokacin da muke buƙatar shi kuma wannan jagoran shine dai ibrahimun jiya shine ibrahimun shekarar jiya ina nufin khalifan shi ne domin ibrahimun jiya shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wannan shine aikin shi yace walum matuqasdi fihi mu an asuqahum ila hadratil barir rahim ila hina fata'lamu halfil khalqi ahana alaihim madad dahr minni sai ce mi wal ba'idu kama dana da na nesa da na kusa ma to masoyi da makiyi a wurin Shehu Ibrahim yace dukkan su nufi ɗaya nake musu shine in ga na sada su da Ubangiji kiran da professor yake shine dai Ibrahimun jiya Maulana Sheikh Ibrahim radhiyallahu anhu tamassak bi adyalin nabiyyi mutabi'an madahibahu wal muhdathatu falala fatughnika an the story Corzin wa Khalidin wa tughnika an Jonin yarumu muhala wa ma nablayunu aw laninu wa markasu bimuha ilayhim khalli anka khabala kitabun min Allahil jalili jalaluhu qadimun wa baqin la yakhafu zawala talahul fatal ma'amunu jahran wa yaqzatan fada'a ba'da hadha kullu qilin wa qala wannan shine Ibrahimun jiya kuma yau gashi kuma shine ne shekaran je wancan Ibrahimun dai abul anbiya'i abul rahimun kenan daman sunan Ibrahim kenan abul rahimun uba mai jin kai mai tausayi saboda kyakkyawar dabi'ar wancan Ibrahimun na shekaran jiya abul anbiya'i Ibrahimun shari'atu wan nubuwati khalilullah wa khalilur rahman ta sanya yahudu ma rububi suke a ce nasu ne nasara ma rububi suke a ce nasu ne kai har kafiri mai botar gunki ma fata yake a ce Ibrahimun shekaran jiya nashi ne mu ko musulmi da mun ba da awa bace da gaske ne namu ne shi sa alqur'ani ya tabbatar ya kori wancan ya kori wancan ya kori wancan ya tabbatar mana shi ma kana Ibrahimu yahudiyya wala nasraliyya Naga kamar network yana dan bani matsala ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.